We have taken steps to critically look at our operations in the Northeast, air operations.
Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, yayin da taron da yayi da manyan kwamandojin rundunonin mayakan sama na kasar baki daya a nan Abuja. Da yake cewa mun dau mataki na duba irin aikace-aikace mu a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, inda muke sake fasalta tsarin shi wannan yaki din gurgurun. Yanzu mamakon kwamandan yakin sama mun canja shi da kwamandan rundunar aiki da cikawa na sama da ke karkashin jagorancin babban kwamandan rundunar yaki da Boko Haram Operation Lafiya Dole. Hikimar kamar da wannan kwamanda na rundunar aiki da cikawa wanda hausanin mai mukamin Air Vice Marshal shi ne don tsara yadda za a tunkari yan ta'adda na Boko Haram a wani yankuni na Aisha ta kare. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya. Kazalika ya kuma bayyana wani karin mataki na aiki tare da sojojin kasa.
The Nigerian Air Force has also appointed divisional air liaison officers for the 3 divisions in the north.
Rundunar sojojin saman Najeriya ta kuma nannaɗa jami'an wakilci a rundunonin sojin kasa guda uku nan da ke arewa maso gabashin Najeriya, wato runduna ta 7, runduna ta 3 da kuma runduna ta 8, don tabbatar da yin aiki tare tsakanin sojojin sama da na kasa.
In order to coordinate the air and land elements.
Bugu da ƙari, Air Marshal Sadiq Abubakar ya ƙara nanata yin aiki tare tsakanin sojojin sama da na ƙasa.
An air liaison officer has also been appointed for the chat.
Mun nada jami'in mu a headquarters rundunar Operation Lafiya Dole don tabbatar da tsarin duk wani kai harhare ta hanyar aiki kafada da kafada da babban kwamandan rundunar yaki da Boko Haram ta Operation Lafiya Dole, a kuma tabbatar da ba a sami gizi ba na sadarwa yayin da ake barin wuta a kaɓe dan burbushin da ya rage na mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.